Ex-suya, bubu.
Hey. Ni banda ko mai seke, pani da kowa seke. Ki bari in zauna da ke, ki bari in rayu da ke. Ni banda ko mai seke, pani da kowa seke. Ki bari in zauna da ke, ki bari in rayu da ke. Only you, only you I want. Only you, only you in my heart, yeah. Only you, only you I want. Only you, only you in my heart, yeah. Oh, na na na.
Kaman kwallo a zuciyata yana ta buga ni ne tunanin ki yasa ni na tashi na zauna ina kuka saboda san ki yasa ni na tashi na je can har wurin kankana ki taimaka my baby ki kama nuna ki samu kankara ki taimaka zuciyata na kuna wayo mama na ni banda komai seke bani da kowa seke ki bari in zauna da ke bari in rayu da ke ni banda komai seke bani da kowa seke ki bari in zauna da ke ki bari in rayu da ke only